Mun yi tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallama. Yana azumi yayin da rana ta hade, sai ya ce da cikin daga sashen wanda suke tare da shi, mutanen da ke tare da shi, kaiwa ne ka sauka lana kai mana kwaɓi, ka kwaɓa mana abin sha. Sai mutumin ya ce, ya rasulullahi law amsayta, da ka bari dare ya yi. Sai ya ce, sauka kai maka ka kwaɓa mana abin da za mu sha, ko ka dama mana abin da za mu sha. Sai mutumin ya ce, ai yanzu fa da ragowar ne, ai dare be ba. Yanzu Allah ke sauka na ce, ka dama mana abin da za mu sha. Ya ce, sai mutumin ya sauka, ya kwaɓa musu ko ya dama musu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha. Sannan ya ce, in kun ga dare ya taho daga nan, hakika mai azumi ya kai ƙarshen azuminsa. Ya yi nuni da hannunsa wajen gabas. Buhari da Muslim sun waito wannan hadisi. Wannan yana tabbatar da cewa da zarar rana ta faɗi, ai shi kenan, mai azumi ya gama kai azuminsa. Amma fa rana ta faɗi, ba cewa aka yi girgije ya rufe haskenta ba. Dan sau da yawan lokacin sai zama girgije ne ko wani abu ya rufe haskenta, amma haka kawai wasu masu karambani su ce, yau ai tun da gari ya yi duhu kamar alamar magarba, ai lokaci ya yi. Sun san cewa jiya ba sannan aka yi buɗe bakin ba, ya fi haka. Amma yau haka kawai don wani dalili sai amfani da wannan don nufin ɓanna ko rashin kishin addini. To, da ya ce ijidaha, ana faɗarsa ne da jimi, jim ƙarami sai dal kuma, sannan kuma ha'i da dal ɗin da ha'in ba su da ɗigo. Ai, ka kwaɓa gari da ruwa, ka dama gari da ruwa. An ga irin Salman ibn Amirin Rabbi, wannan shi ba Salman al-Farisi ba ne, shi wannan Salman ɗin Balarabe ne, wanda yake shi ma kuma sahabi sahabi ne, ya zauna a Basra. Allah ya ƙara da gare shi. Buhari ya fi da hadisinsa, haka nan masu sunan al-arba arwaito hadisai 13 daga gare shi, wanda a cikin Buhari ya rawaito hadisi da Muslim bai rawaito hadisinsa ko ɗaya ba. Muslim yake cewa a cikin Banu Rabbata gaba ɗayansu ba wanda yake sahabi in ba shi ba, ko ba wanda zama wasa sahabi ya tabbata in ba wannan ba, in ba wannan Salmanu ɗin ba. Kada yace wato ya karɓa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi yace idza abdara ahadukum, idan ɗayan ku yana son ya buɗe baki, to ya fi kyau ya buɗe bakin bisa dabino, ya fara cin dabino. Tirmidhi ya daɗe a tasar wayar, fa inna fihi barakatun, na akwai albarka mai yawa a cikin shi dabino, ko ko fa inna hu barakatun, hakika shi dabino albarka ne. Idan bai samu ba, to ya buɗe bakin da ruwa, shi ruwa mai tsarkakewa ne. Abu Dawud ne rawaito hadisin da Tirmidhi. Tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Sunu Malik, Allah ƙara da gare shi. Kala Allah sai ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗe baki kafin ya sallama magarba bisa lubiyoyin dabino. Shi yasa aka ce an fi so a yi da dabinan da yake lubiya fiye da dabinan da yake busasshe. Idan bai samu lubiyar dabinan ba, sai ya da dabino busasshe. Idan ko ba samu dabinan ba busasshen ma, sai ya kurɓa uku daga ruwa. Abu Dawud ya rawaito shi ma, can ɗin an faɗa cewa duk uku yake kenan, tunda aƙalla an kawo ne jami'i ko aƙalla jami'i salasu a zancen da ya fi shuhura ko. To, haka nan Tirmidhi ya rawaito hadisi. Tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa. Babu umarnin mai azumi da kiyaye harshensa da gaɓoɓinsa daga saɓawa umarnin Allah, ya bar duk wani abu wanda ba daidai ba. kowa ma ko ba mai azumi ba ana neman kiyaye harshensa daga bobinsa, amma neman a hakkin mai azumi ya fi ƙarfi, neman a hakkin wanda yake azumi to ya fi ƙarfi, ko zagegeniya ko faɗa baƙaƙen maganganu da abin da ya kama da wannan. An kaba daga Abi Huraira, Allah ya yarda a gare shi, Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ranar da ɗayan ku ke azumi ta zo, to kada ya faɗi magana ya yi wanda take ba mai kyau ba, kada ya kururuwa idan wani ya zage shi ko ya yake shi ya doke shi ya ce ni azumi nake, to suka ce ya faɗa a zuciyarsa, wato kenan ya tunatar da kansa cewa shi fa yana cikin ibada. Tsayawa irin wannan faɗan maganganu ba nasa ba ne, ko tsayawa faɗa ba nasa ba ne, to suka ce ya faɗa har a baki ma, har a baki ma, don shi wancan ɗin ya sani. Muttafaqun alaihi, Buhari da Muslim sun rawaito hadisi. An karɓo daga Abu Huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai bar magana ƙarya ba ko aiki da ƙarya, ba wata bukata ga Allah a cikin a ce ya bar abincinsa ko abin shansa ba, ba abin da Allah ke bukata daga gare shi ya bar ƙarya, ya bar aikin ƙarya, ya bar yin aiki da ƙarya. Idan mutum yana azumi amma kuma yana ƙarya ko yana aikata ƙarya, ne amfanin azuminsa? Allah baya bukatar irin wannan azumin. Buhari ya rawaito hadisin ila min as-sawmi, wannan babi ne a cikin wasu masaloli na azumi. An karɓi daga Abi Huraira, Allah ya ƙara yarda gare shi, ya karɓi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya mance ya ci ko ya sha yana cikin azumi, to ya ƙarasa azumin nasa. Allah ne ya ce yadda shi ya sha yadda shi. Malamai uku, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbali sun tafi akan cewa ba ramuwar azumin a kansa, tunda ba a ce ya rama ba, amma Imam Malik ya ce ai zai rama azumin, idan an ce cika azuminsa ba wai an kore ramuwa ba, tunda ramuwar azumin ai ba sannan ne ce wajaba a kansa ba, shi yasa dan ba a yi masa bayani ba, sannan ai ba laifi. Yajuzu ta'khirul hidabi, yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hidabi wa la yajuzu an waqtil hajati, ai abin da yake akwai shine duk inda yake ake bukatar bayani, ba lalle sai aka faɗi magana sai an ƙarasa da bayanin ba, ba sai an ƙarasa har ƙarshen bayanin ba, amma sanda ake bukata bayanin shi ne bai halatta a jinkirta bayanin ba. Yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hidabi ila waqtil hajati wa la yajuzu an waqtil hajati, inda dai ai ba a ramar Ramadan a cikin Ramadan ko ba ma a wani azumi a cikin watan Ramadan, in ba azumin Ramadan din ba, shi yasa ai ba sannan ne za a rama ba. Wato shi yasa su anan Malikawa sun ƙarfafa kiyasi kenan fiye da aiki da zahirin hadisin. Zahirin hadisin yana nuna ba ramuwa, ko da yake hadisin ba nassi bane akan cewa ba ramuwa, amma ta fuskar zahiri ne yake nuna ba ramuwa. An karɓi daga Lakidi ibn Sabraka, Allah ya ƙara yarda gare shi, ƙala ya ce na ce ya Rasulullahi ba ni labari ya zan yi alwala, manzo Allah ya ce ka tsaya ka cika alwalarka, ka tsaye tsakanin yatsunka, ka yi ta matuƙa a cikin shaƙa ruwa a hancinka sai ko idan azumi kake, don kada ruwan ya tafi. Abu Dawud at-Tirmidhi su ruwaito wannan, ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce, shi yasa mai azumi aka ce da kurkuren bakinsa da shaƙa ruwansa yayin alwala kai ya ce zai kai matuƙa, don tsoron kan wani abu ya tafi zuwa makogwaransa. Shi yasa daga wannan ne malaman mu suka ce wanda yake azumi ya ce zai amfani da kaman makilin wajen wanke bakinsa bayan fitowa alfijir ko da rana, ai ba daidai ba ne, tunda wannan ibada ma, amma aka ce in kana azumin kai ta saisa saisa, ballantana kuma wanda yake ba lalle ya zamo ibada ba, kaga idan garin wankewar ya zamo ya bayu zuwa ya haɗe wani abu ko ɗanɗanansa ya sadu zuwa makogwaransa, zai bayu zuwa warwarewar azuminsa. Sheko ko yaushe wanda yake man ittaka shubuhati faqad istabara li dinihi, wanda duk ya bar abin da zai iya jefa shi a cikin rikici ai ya nemi kubutar da addinin sa ne. Man waqa fi shubuhati kana karra'i yar'a haula lima yushiku an yadafihi, wanda ko yake fadawa abin da yake zai iya sa masa rikici a addini kamar mai kiwon dabbobi ne, makiyayin dabbobi ne da kai dabbobin sa suna kiwo daura da inda aka ce kada ai kada wata dabba ta shiga. Kaga a kusa ne dabbar za a samu wata a ciki ta fantsare ta shiga ciki din ya zamo yayi laifi. Kana da wannan Aisha Allah ya gare ta kada tace Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance alfijir na raskarsa alhali yana cikin janaba daga saduwa da iyalinsa, sannan bayan alfijir din yayi wanka kuma yayi azumi, ashe kenan mai azumi dan alfijir ya keto gare shi ko miniyar azumi dan alfijir ya keto gare shi alhali yana cikin janaba, wannan bai taba azumin sa ba, azumin sa yana nan ingatacce ba abinda ya taba azumin sa, wanda daman wannan abu wanda yake ya zo nafsi anan daga aikin manzo sallallahu alaihi wasallama, malamai sun fidda shi ta fuskar dilalatul isharati daga aya ta Qur'an, inda an ce wa kulu washrabu wa hilla lakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum, an halatta muku saduwa da matanku tsawon daren azumi, matakan alfijir bai keto ba. Kaga kenan wanda yake ya sadar da iyalinsa karshen dare kenan ya zama tarbiyo da sai da amma bayan ketowa alfijir zai wanka, tunda aka ce lailatul siyami wanda ya nuna daren gaba daya haƙi zuwa ketowa alfijir. To Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin, an karɓo daga Aisha da Ummu Salama Allah ya dagare su, su biyun suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan wayi gari yana mai janaba, ma'ana alfijir na ketowa gare shi alhali yana da janaba ba ko daga mafarki ba, sannan yayi azumi da manzo sallallahu alaihi wasallam abin kiyayewa da yana daga hasa'isun sa annahu la yahtalim la yaqaw alaihi al-ihtilam, summa yasum, sannan kuma yayi azumi, yayi azumi tare da haka. Buhari da Muslim sun rawaito hadisin, babu bayani fardu sawmil muharram, babu bayani akan farallar yin azumi a watan Muharram ko watan Sha'ban da sauran watanni masu alfarma. Muharram ɗaya ne daga cikin watanni hudu masu alfarma, bayan shi kafin shi wato akwai watan Shawwal, akwai watan Zulhijja, watan Zulhijja su ma duk watanni ne masu alfarma, sannan kuma akwai Rajabul Fardu, Rajab wanda yake a ware shi ne cikon na hudu. An kawo daga Abi Huraira Allah ya kara yadda a gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin azumi bayan azumin watan Ramadan mutum yayi azumi a cikin watan Allah shine watan Muharram, yayi azumin watan Muharram mafificin sallah bayan sallah ta farilla, yin nafilfili da daddare ya fi daga duk wata nafila a wani lokacin ba daren ba. Muslim ya rawaito wannan hadisin, an karɓi daga Aisha Allah ya kare ta gare ta, kana da Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana daga yanayin azumin wani wata fiye da yanda yake azumi a cikin watan Sha'ban, domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin Sha'ban kusan a ce dukkanin sa, kuma baya shan komai ma ko abin da yake sha dan kadan ne. Wata ruwaya yana azumin Sha'ban sai dan kadan kadan ne baya azumta a ciki. Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin, an karbo daga Mujiba wadda take daga Banu Bahir, ta karbo daga mahaifinta ita kanta sahabiya ce, ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma uban nata ma sahabi ne, ta karbo daga ubanta aw ammiha koko amminta, shi uban nata sunansa Abdullahi Abdul Haris al-Bahili, shi ko amminta malamai da yawa sun ce ba mu san sunansa ba, ba san sunansa ba annahu ata rasulullahi cewa yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya tafi wato an aiko shi jama'ar sa ko kabilar sa sun aiko shi wajen manzo Allah bayan da yazo ya isar da sakon su sai ya koma gida ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an shekara halinsa ta sauya da siffarsa da tan yazo da kima bulbul kato in ka ganshi amma da aka shekara ya dawo sai ya dawo dan ramimmi ya rasulullahi yanzu ba za ka ba ka gane ni bane Allah ya ce wane ne kai kai wane ne Allah ya ce ai ne wannan daga kabilar Banu Bahilata wanda nazo ma bara ni ne mutumin da yazo ma bara daga kabilar Banu Bahilata manzo Allah ya ce ka sauya kwarai me ya jawo ka sauya haka da ka zo min da kiba amma yanzu ka zo min ramin mi ake kashe da can kana da kyan sifa sai mutumin ya ce ai tun mun fara ka tuka tun da rabuwan mu da kai tun da na rabu da kai na tafi gida ban ci abinci ba illa bilailin sai da dare azumi na je ne tai sai da yazo ya ji farin azumi sai dai kama azumin ba kankautawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ka azartar da kanka ai ba haka ake ba sunna manzo Allah yace da shi ai kai azumin watan hakuri shine watan ramara sannan ka kara azumin kwana ɗaya kawai yini ɗaya a kowane wata ya ishe ka sai mutumin yace a an yi min kaɗan ai min gari ai ina da ƙarfi zan iya jure azumin manzo Allah yace da shi to kai azumin kwana biyu a duk wata mutumin yace a ya biyu kwana biyu kawai sun min ganganta ni ai min gari manzo Allah yace to kai azumin kwana uku mutumin yace ni kwana uku a wata yayi min kaɗan azumin kaɗan a ƙara min manzo Allah yace to kai azumi a cikin watanni masu alfarma amma kakka ce za ka kai su kakka ce za ka kai su gaba ɗaya ba dukkan watannin hudun sai ka azumce su ba a ce ka yi azumin kwana 120 ko 110 ba haka ba kai azumi daga watanni masu alfarma amma kakka ce sai ka gama su da azumin kai azumi daga watanni masu alfarma amma kakka ce za sai ka gama su ya nuna masa da yatsunsa uku ya ce to in ma ka ce sai kai azumin da yawa to kai azumin wata uku a ciki a cikin watanni hudun ya haɗa su sannan ya saki yatsun nasa ya buɗa da ne ruwaito wannan hadisi haka nan yadda manzo ya faɗa Nasa'i ma ya ruwaito shi shahru sabri da ake faɗa shine watan ramadan azumin watan ramadan to babu babu farin yin azumi da waninsa a goman farko min zulhijjati daga watan zulhijja an kaba daga Allahu abasin Allah ya kare da gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wasu kwanuka
al'amari sai
da aiki na kirki ya zama ya fi soyuwa zuwa da Allah a ciki fiye da waɗannan kwanukan goman nan yana nufin kwanuka goma na zulhijja suka ce ya rasulullahi ko yaƙi a cikin tafarkin Allah bai kai la wato soyuwarsa ga Allah bai kai tsayawa yin aiki na kirki a kwanukan nan goma na zulhijja ba ya ce kwarai ko da cikin a cikin tafarkin Allah in ka ga yaƙin da yake ya fi yin aiki kyakkyawa a kwanukan nan goma sai ko yaƙin mutumin da yake ya fita da kansa da dukiya sa bishe ya je dukiyar tasa ta kare a wajen yakin kuma shi ma aka kashe shi a wajen yakin to wannan ne yakin sa yafi daga aiki kyakkyawa a kwanukan nan goma Buhari ya ruwaito hadisi to babu farin sauni mai arafata babu farin azumin ranar arafa da kuma ashura da tasu'a an kawo daga Abi Qatada Allah ya kare da gare shi kada yace an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga azumin ranar arafa sai manzo Allah yace azumin ranar arafa yana kankare shekarar da ta gabata da shekarar da za ta zo yana kankare zuwa shekara biyu Muslim ne rawaito hadisin. An kaba daga Ibn Abbas in Allah kare da gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azumin ranar Ashura. Ya umarni kuma azumci ranar Ashura ran 10 ga watan Muharram. Buhari da Muslim sun rawaito kuma yace wato azumin yana kankare zunubin shekara guda. Ya anzo daga Abi Qatada Allah kare da gare shi. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi daga azumin ranar Ashura me tafalla ce ke cikin sa. Sai manzo Allah ya ce yana kankare shekarar da ta gabata. Azumin ranar Ashura na kankare zunubin shekarar da ta gabata. Muslim ya rawaito wannan hadisin. Wato ita Arfa rana ce Muhammadiyya. An ba da ita ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita ko Ashura rana ce Musawiyya. An ba da ita ga Annabi Musa. Shi yasa na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama koyaushe yafi. Da abin da aka ba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fi abin da aka bayar ga wannan sa. Wa Ibn Abbas an kaba daga Ibn Abbas Allah ya kare da gare su kala. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da ya azumin 10 ga watan Muharram, in Allah ya kai ni bade, wallahi in Allah ya kai ni bade, sai ne azumin ranar 9 ma ranar Tasu'a, sai Allah bai kaddara zai kai badin ba. Aka karɓar ransa a wannan shekara. Muslim ya rawaito wannan hadisin. Alhamdulillah sai ta shi babu sai babu sai sai. Azumi ba ko da ba azumi ba duk ibadar da aka yi a wayannan kwanaka goma ladanta ana ninkawa, ma'ana Allah ya fi santa, ya fi santa fiye daga ibada a wayansu kwanakan. Babin cewa an so a yi azumin kwanaka 6 daga watan Shawwal. An karɓo daga Abi Ayyub al-Ansari Allah ya ƙara da a gare shi. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Ayyub yana cikin manyan sahabbai, mutumin Madina ne, a gidansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka kafin ya gina gidansa. Yana cikin mahaddata Qur'ani tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ban samu Ramadana wanda ya azumi watan Ramadan, sannan ya biyan masa kwana 6 daga watan Shawwal. Wannan aiki nasa sai ya zama ya samu ladan da a ce dukkan zamaninsa ma azumi yake, sai ya zama kamar ya yi azumi a baki ɗayan zamaninsa, saboda wata ɗaya da wata goma, kwana 6 da wata 2, shekara ko daman wata 12 ce. Shi ya sa kamar ya yi azumi ne na shekara gaba ɗaya. Rawahu Muslim. Muslim ya rawaito wannan hadisi, haka nan Imam Ahmad da masu sunanul arba'a. Shi ya sa hadisi ne da mutum 7 suka rawaito shi. Wannan hadisi da yawan malamai duk sun yi aiki a kansa, amma a masabar Imam Malik abin da ya fi shuhura daga gare su shine cewa yin azumin kwana 6 nan karahiya ne. Me yasa suka ce karahiya ne? Mahafata an yulhika al jahilu bi rabana, dan tsoron kada wanda bai sani ba yace zai riskar da ita da wata rabana. Abin da yake ko daga baya kusan kamar haka ya faru a wasu ƙasashe. Nan akwai wasu ƙasashe da in an yi sallah, to ran da aka tashi da sallah ran nan kan ba za su yi azumi ba, amma ba a bukukuwan sallah. Za a yi sallah Idi amma ba sauran bukukuwa irin wanda aka saba yi masallar da sallah. Sai sun gama wannan azumin kwana 6, sannan kuma wato ran 8 ga watan Shawwal sai ya zama kamar rannan ne ranar sallah a wajensu. Nan ne za a tashi da ado da bukukuwa da komi. Kaga kenan irin wannan ya nuna abinda Imam Malik yake tsoron afuwarsa ya afu kenan, kamar shigensa ya afu. Duk da cewa ne ba a riskar da ita da Ramadan din ba, amma ai kamar a riskar da ita. Amma da Idin ya zamo kamar bayanta, kamar bayan an gama. Amma dai mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewa an so a azurci wannan kwanukan guda 6. Kenan kuma yanda su Malikawa suka kawo ta alili cewa mahafata an yi ka hal jahilu bi ramadana, idan ya zama ba za a riskar da ita din ba, ai shi kenan ba magana karhanci, mustahabbancin yana nan kenan. To, babin cewa ana son a yi azumi ranar Litinin da ranar Alhamis. Idan karɓi daga Amika ta da Allah ya ƙara yadda a gare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi daga yin azumi ranar Litinin. An tambaye shi daga yin azumi ranar Litinin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa da cewa, ai wannan rana ce da ni kaina a cikinta aka haife ni, rana ce kuma da aka aiko ni a cikinta, ko aka fara saukan min da wahayi a cikin wannan rana. Muslim ya rawaito wannan hadisi, wannan hadisi shahidi ne akan ɗaukakar ranar Litinin, haka nan kuma shahidi ne akan ɗaukakar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kenan ashe wanda ya girmama ranar mahaifuwar manzo sallallahu alaihi wasallama, wannan hadisi sai ya zama hujja gare shi, kamar yadda dama da aka tambayi Ibn Hajar al-Asqalani Hatimatul Huffaz, wanda yake shine cikamakin masu kiyaye hadisi, sai ya bada hujja kan cewa yin aikin maulidi za a iya fidda hujjarsa daga wannan hadisi. Wannan hadisi ya zo kenan da yin hujja ga yin maulidi, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna girman rana, to nasu cewa kenan ba maganar maulidi ba su da wata hujja. Hujja da za su kawo cewa ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi ba, to amma ai an yi abin da yake kamar maulidin ne, sunan ne babu, sunan ne babu, tunda me ake wajen maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yaban manzon Allah da bayyana farin ciki, to zamanin manzo Allah kansa ai an yabe shi a gabansa. Waqad bana al-minbara libn sabitin fa kana lil inshadi fi yartaki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannun bari yayi ga Hassanun Sabitin, Hassanun Sabitin yakan hawo minbarin dan ya waka yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da raddi kan kafirai. Ai gona ai hujja ce ma kenan, ko minbari akai dan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna da manta gaba ta da haka, a zamanin manzon Allah an yi haka. To amma rashin sani ko imuwa ko wata manufa shi ke kawo mutum ya zamo ya nace kan ra'ayinsa. Ibn Usaymin ɗaya daga cikin manyan wahabiyawa wanda bai daɗe da mutuwa ba, da Allah bai ƙarasa shekara goma ba ma da mutuwa, wanda kuma suna ji da shi suna zugubita shi cewa malami ne ya kai inda ya kai, a littafinsa Jami'u kan fiqhi sunna aka tambaye shi, to maulidi me ya ta kawo suka, ai a ce za a keɓance tuna manzon Allah da rana ɗaya, ai ba daidai ba ne, ai ba cewa an keɓance tuna manzon Allah da rana ɗaya ba, to da yake mutane ba sa rabo da abin da, sai aka tambaye shi, to ai kwanan nan an yi makon tunawa da Ibn Abdul Wahhab, shi kuma wannan mai hukuncinsa a ƙasar Saudiya ne aka yi, da ɗaure gindin gwamnati da ɗaure gindin malamai, ko mai hukuncin wannan? Sai ce wannan ai saboda ba a maimaita shi ba, ba laifi, ya yi daidai. Kaga kenan, wato ashe maimaita wacce ba daidai ba. To idan dai asalin ya zamo daidai ne, maimaita wacce sai zama ai suka kan maimaitawa. To amma idan asalin ya tabbata, to kuma me laifin cewa an maimaita? Ai gwamna ma suka ce da abin da aka yi umarni da shi asali kenan, sai ya zamo bisa maimaitawa ne ko? Hal ya kata latta karara aula yanta ni ilaihi ma mas'alatu tayammumi, yanda shugaba dan fodo yake fada a malfiyatul usul, shi yasa kenan dai kaga ba hujja abinda su suke yi ne ga wani, amma a ce za a yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hankalin su yake tashi. Yanzu da aka yi Usbu Abdul Wahhab Ibn Abdul Wahhab sallan, akwai cewa ba za a maimaita shi ba nan gaba? Akwai wacewa su sake maimaita shi, amma kaga ya ce ai wannan ba laifi saboda su ne akai, amma a tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne abin da su ba sa so, shi ne abin da yake taya musu da hankali. To dan kabar ga Abi Hurairah Allah ya kare da gare shi shi wannan Ibn Usaymin din shine bayan mutuwarsa wai suke fada cewa ai an yi mafarkai da shi dai wace waya da cikin wani hali na kirki mutumin kirki ne babban mutum wajen Allah amma dan an fadi cewa mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanda tayi ciki da shi tayi mafarki annabi kaza ya zo mata annabi kaza ya zo mata sai su ce wannan ai tatsuniya ce kaga ce zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine hankalin su yake matukar tashi amma girmama nasu wannan ai ba laifi bane girmama nasu wannan ai ba laifi bane Ibnu Taymiya da ya mutu gashi a littafin su cewa ragowar ruwan wankan sa ha fada akai akansa ragowar kafanin da ya rage ha fada akai akai da makarar da aka kai shi busutsura ta akai guntu guntu dan neman albarka duk wannan daidai ne a wajen su amma ka nemi albarka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine fa ka tayi musu da hankali wal iyazu billahi rawahu muslim hadisin nan dai muslim ne rawaito shi wa an Abi Hurairah ta an karbo daga Abi Hurairah radiyallahu anhu Allah ya kara yadda gare shi dan Rasulullah ya ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana manzo Allah yace su'urul a'malu yawm al-ithnain wal khamis ana bijirar da ayyukan bayi ga adin ranar alhamis din ranar litinin da ran alhamis duk aikin da bawaye ana rubutawa amma ran da ake tsayawa ai bincike na a hada masa aikin wato na wanda ya gabata ran litinin ne sai kuma ran alhamis a sati duk sauran da rubuta dai ana wanda aikata ana rubutawa amma ran litinin da ran alhamis shine ake binciken abinda aka rubuta din ina son a bincike aiki na ko a bijirar da aiki na alhali ina azumi ya zama wannan azumin da ne kamar karin garkuwa ne sai ya zama aikin nawa ya cika da kyakkyawa kenan to manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wanda yake magafurul lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ma fadi ga yanda yake so to ballanta na kuma bawa wanda daman ya cika da zunubai kaga kana kenan ashe a kula da azumin litinin din da azumin alhamis din Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin ya ayace hadisi ne kyakkyawa Muslim ya ruwaito shi amma bigai da zikin san bai ambace lafazin azumin ba shi a lafazin sa ko rubu amalun nas fi kulli jum'atin marrataini yawmal ithnain wa yawmal khamis fai gufaru li kulli abdin mu'min illa abdan bainahu wa bain ahihi shahana fai qalu utruku hadhani hatta yafi wannan shine lafazin ruwayan Muslim ana bijira da ayyukan bayi a dukkan juma'a sau biyu ranar litinin da ranar alhamis in aka gama bijirawa duk wanda yake bawa neman mu ne dai laifukan da yake sai a ce to akan kare masa akan kare masa sai ko mutumin da ya zama tsakanin sa da dan uwansa akwai wata kiyayya ko gaba sai a ce to wannan kanku ce za ku kankare nasu to bare sai sun sulhu to sun yi sulhu a kankare amma ba sai sulhu ba ku ba musu to an karba daga Aisha Allah ya kare da gare ta wato shi kuma dabarani ya ruwaito hadisin shi kuma daga Usama ibn Zaid shi ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin cewa turabul a'malu 'ala Allah yawmal ithnain wa yawmal khamis ana bijirar da ayyuka ga Allah ranar litinin da ranar alhamis fai fai ga tirullah Allah ya gafara ga duk wanda yake mumuni illa ma kana min mutashahinaini aw qati'i rahimi sai ko wanda aka samu yan uwa ne masu gaba da juna ko ko me yake zumunci ba za a gafarta masa ba hakim kuma shi ma da ya ruwaito wannan hadisin da lafazin turabul a'badu yawmal ithnain wal khamis 'ala Allah ana bijirar da ayyukan bayi ranar litinin da ranar alhamis ga Allah wa turabu 'ala al abyai wa 'ala al abai wal ummahati yawmal jum'ati ana nuna ayyukan bayi ga annabawan su shi yasa kamar mu da aiki ne muka yi za a nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya kamata wanda yake shi masoyin annabi ne ya san wani irin aiki yake so a kai wa annabi a ce yayi kaga ce ka fi kowa kururuwa kai masoyin annabi ne amma baka damu da irin aikin da za a kai wa annabi a ce kai ba ka san irin aikin da kake so a nuna wa annabi cewa kai da kuma iyaye maza da mata su wannan ana nuna musu ne ranar juma'a fa yafrahuna bi hasanatin zati minna annaba zati minna da hasanar al'ummun su da suka gani haka nan iyayen maza da mata zati minna da hasanar iyayen su da suka gani wata zadu wujuhum bayran wa ishraqa fisakun su zata kara fari da haske yasa annai yake so iyayen sa su kara haske a lahira ya tsaye aiki kyakkyawa yanda in sun gani zati minna ba kafi kowa munana aiki ba sannan kuma kace kafi kowa da awarwai kana addu'a ga mahaifa ko kana addu'a ga magabata amma kuma ka munana aiki sai a waka gyara aikin ma kansa addu'a ne gare su tun daga abin da yake sabautawa gare su a wannan hadisin da shi hakim ya wato shine manzo Allah yake fada a ƙarshe fattaqullaha wala tuzu amwatakum bayin Allah ku ji tsoron Allah ku bar cutar matattun ku bar ayyuka munana mutum ko bai aiki mumuna dan shi kansa ba ya bari dan magabatansa da suke lahira wanda za a kai masa ayyukan nan munana su gani su bacin rai fuskar su tai baki da sababin haka shi yasa manzo Allah ya faɗa fattaqullaha wala tuzu amwatakum to an Aisha ta an karbo daga Aisha kuma radiyallahu anha Allah ya dagare ta Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kirdarin azumin ran litinin da kuma ranar alhamis wannan hadisin Tirmidhi ne ya ruwaito shi yace hadisi ne kikkiawa Nasa'i ma kuma ya ruwaito shi haka nan an ce Ibnu Majah ma ya ruwaito shi babin cewa ana son bawaye azumin kwana uku a kowane wata abinda yafi azumtata a kwanata farfaro shine 12 13 14 15 13 14 15 ya sai sai shi rata ce rana ta 13 da 14 da ta 15 wasu suka ce a 12 da 13 da 14 na sahihi wanda yafi shuhura zancen da yafi inganci yafi shuhura shine na farko cewa 13 14 15 kan karbu daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi Abu Huraira ya ce madadi na manzo sallallahu alaihi wasallam yayi min wasiya da abubba uku wato shi sayyidina Abu Huraira kamar akwai dari da ya karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fada cewa manzo yayi masa wasiya wannan yana daga irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayar ga ba'alin sahabbai ba lalle duka sun karba daga gare shi ba shi yasa kamar hujja ne ga karbar dariga eh masu cewa me yasa dariga za a kebance wasu banda wasu ai sunna ce muttaba ai yanda kowa yake yanda mutane suke ba daya bane ba daya bane eh akwai wanda kamar shi Abu Huraira yanzu zamu ji cewa ya karba alkawari daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai taba yin bacci ba sai yayi wuturi kaga matsayin sa ne kenan amma akwai wanda su da man sai karshen daren suke yin wuturi kuma manzo Allah bai ce musu su dawo da wuturin nasu farko ba to me yasa haka ba dan saboda su saba wa mutane bane ai shi yasa a cikin karbar dariga akwai hujjoji daga hadisai daban-daban kamar wannan hadisin dariga ce Abu Huraira ya karba daga manzo sallallahu alaihi wasallam ita dariga ba wai sai lalle zikiri kawai ba azumi ma ta yi dariga ta kunshi azumi kamar yadda wasu dariqun ai sun kunshi azumi akwai dariqun da yake da mansu a cikin zanin su a cikin rukunin su akwai azumi haka nan ta yi dariga ta kunshi sallar nafila akwai dariqun da yake da mansu a cikin wurdansu akwai sallar nafila shi yasa kowanne da irin nasa tsarin amma dai asalin ai ga ta tabbatacce ne to kuma kowanne daga rassan ma akwai hujja akai to abu na farko a cikin abubuwa uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya da su inji sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shine azumin kwana uku a kowane wata abu na biyu shine rak'atay ruha sallatar walha na rak'a biyu kaga shi rak'a biyu kawai aka ce amma akwai wanda su aka ce su yi takwas abu na uku kuma da manzo Allah ya min wasiya da shi shine cewa kafin bacci to tabbata nayi wuturi sai na fara shafa ido tuli sannan zan bacci da Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin Hankar ku daga Abu Darda'i, Allah ya ƙara yadda gare shi. Kuma wannan yake nuna cewa ashe shi wanda yake murabbi, ko da ba abin da yake yafi bane ya dora bawa ko muridinsa aka yi, shikenan sai da zuciya. Kamar wannan ka ga yin wuturi ƙarshen dare, ai akwai hadisai da yawa da suka zo cewa yin wuturi ƙarshen dare ya fi lada. Amma ko shi Abu Huraira sai aka tsayar da shi ga wannan matsayi, aka ce ga yanda zai yi, ya ringa yi shi kafin ya mace ba ƙarshen daren ba. Kaga kenan duk wannan dai yanda shi murabbi yake duba muridinsa ne da abin da ya fi dacewa da shi. Nan ba da umarni na gaba ɗaya, to kuma akan kawo abin da yake hasi keɓantacce ga ɗaya ɗaya ko mutane, inda ba kowanne ba ne abin da ya dace ga duka zai zamo ya dace da shi. To, wani Abu Darda, an kawo daga Abu Darda radi Allahu anhu, Allah ya ƙara yadda gare shi, kala Abu Darda ya ce alsani habibi masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya da abu uku da ba yanzu za a yi in ba su shi kuma ka yi su shi ma dai ga tasa dariga. Dariga tasa kamar ta Abu Huraira ce. Daidai take wanda ya karɓa daga Allah, daidai yake da wanda Abu Huraira ya karɓa. Abu uku lan ada hunna da ba yanzu za a yi, ya ce ba zan taɓa barin su ba matuƙar ina da rai. Ya umarce ni da yin azumin kwana uku a kowane wata da kuma sallar walaha ila iyaka ce a tasa ruwayar ka ga ba a ƙaidance sallar walaha da cewa raka'a ɗaya ba. Ta Abu Huraira ko cewa aka yi masa sallar walaha raka'a biyu. Cewa kuma ba zan taɓa yin bacci ba sai na yi wuturi. Da Muslim ya ruwaito wannan hadisin. Ya zama cewa wai aka lafa wa bayi aiki a dai a maimaitai, ai zai bayi zuwa kosawa. To su wayan nan sabo masu kosa ba. A cikinsa akwai wanda ya bar azumin kwana uku a kowane wata, akwai wanda ya bar sallar walaha, akwai wanda ya bar yin, akwai wanda ya bacci bai wuturi ba tsakanin Abu Huraira ko Abu Darda'i. A cikinsa akwai wanda ya saba ɗaya daga cikin wannan alkawarin, kuma kowanne a cikinsu abinda aka umarce shi ba a maimaice ba ne. Shi wannan duk wata, shi wannan kuma duk sallar walaha, wannan kuma duk dare, aka ce lalle kai a yi bacci sai an yi wuturi. Shi ya sa kenan ashe duk abinda ake akwai hujja a kai. Wasu ne duk suka rikirkice suke cewa ai ba hujja a kai. Wa Abdullahi ibn Amr ibn al-Asi, an karɓi daga Abdullahi ibn al-Asi, Allah ya ƙara yadda a gare su. Kana Abdullahi ibn al-Asi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin kwana uku a kowane wata kamar mutum ya yi azumi ne a baki ɗayan rayuwarsa. Muttafaqun alaihi, hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito. An kawo daga Mu'awiyah ibn Abdullah al-Adawiyya wadda wato take daga Banu Adiyya. Ita wannan tana cikin manyan tabi'ai, mutuniyar Basra ce. Hadisin ta yazo a cikin littafin nan shida. A cewa ita ta tambayi Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta, yanzu ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata sai yayi azumin kwana uku? Sai Aisha ta ce kwarai kuwa, duk wata manzo Allah sai yayi azumin kwana uku? Ta ce sai na tambaye ta, na ce to a wane bangare ne na wata, a wane kwanaki ne na wata yake azumta kwana uku nan? Sai Aisha ta ce bai taɓa damuwa ba, a ce ga kwanakin da zai azumi, shi dai abin da ya damu da shi azumin kwana uku. Wannan hadisi wanda rawahu Muslim ne ruwaito shi, akwai hujja a ciki ga Malikawa da suka tafi da cewa wato a keɓance azumin kwana uku da ayyamul birri ba daidai ba ne a fahimtarsu. To kuma wannan hadisin yana ƙarfafa musu fahimtar tasu, saboda gudun maka a ce mutum in sun huce shi ya ce zai ba azumin gaba ɗaya. Shi ya sa amma wata ruwa a wajen su Malikawa suka ce ayya ma fi kyau mutum ya azanci ɗaya ga wata, ya azanci 11 ga wata, ya azanci kuma 21, sai zamo duk 10-10 na wata ba wanda yake ya wofinta ta daga azumi. 10 farko ya azanci farkonta, 10 ta tsakiya ma ya azanci farkonta, 10 ta ƙarshe ma ya zamo ya azanci farkonta. To, Allah ya ƙara yadda gare shi, Abu Dharr al-Ghifari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumin kwana uku a duk wata idan duk wata zakai azumin kwana uku to abin da yafi kyau kai azumin 13 da 14 da 15 Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa Allah kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina umartar mu da azumin kwanuka farfaro shine 13 da 14 da 15 Abu Dawud ya rawaito hadisin shi yasa malamai da yawa da tafsir azumtar su saboda ko yaushe ai ma shi magana ita ce a gabatarwa bisa aiki wannan ko magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can ko hadisin na Aisha da ya gabata gare mu wanda aka ce malikawa suna da hujja a cikin sa shi aiki ne shi ko a samu ta'aruri bainal qawli wal fi'li yuqaddamu al qawlu dan gaba da Abdullahi bin Abbas in Allah ya kare da gare su Abdullahi bin Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin azumi a kwanuka farfaro wala safarin a halin zana gida ne ko a halin tafiya ko tafiya yake yakan yi azumin 13 14 15 wannan hadisin nasa zahirin sa yayi ta'aruri kenan da hadisin Aisha da ya gabata wanda yake cewa wato baya damuwa waɗanne ne ya azumta tunda wannan ya gaidance illa ya kaka ma a irin nan Aisha ana ganin abin da ya shafi zaman gida ta fi kowa sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai abin da ya shafi lamarin manzo Allah ne na zaman gida to ta fi kowa sanin manzo Allah dan ta fi kowa da zuntarsa dan gane da haka amma abin da yake ya shafi tafiya kuma to wannan sai ya zama sauran sahabbai da yawa sun fita illa ya kaka na ba sun san annabi ya wafati ima ai ana ganin cewa yana karami ba dukkan tafiye-tafiye ne ake da shi ba tunda yana karami girman sa bai kai ba illa ya shi yasa hadisin sai ya zama kenan kamar mursali ne mursalin sahabi ne amma mursalin sahabi wannan malamai sun gama akan cewa za a dauke shi akan cewa kamar muttasili ne to rawahu nisa'i sai ya rawaito hadisin ne sanadi sanadi da sanadi kyakkyawa nan faddar sa'ima babu farlan wanda ya bude baki ga mai azumi wanda ya ba mai azumi abinda zai bude baki da shi ko ya ba shi abincin bude baki
farlan sa'imi alladhi yuqallu
da farlan mai azumi wanda ake cin abincin bude baki a wajensa mutum ya azumi ya tara ƴan uwansa masu azumi su bude baki ya kawo abincin da kuma cewa ana so shi wanda ya ci abincin yayi addu'a ga wanda aka ci abincin a wajensa
wanda ya dima na fara
shi mai abincin ai masa addu'a an kawo daga Zaid ibn Khalid al-Duhani